الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لكم لنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 5 ga watan Sha'ban shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 6 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi kafin darasi na yau ba da yafi idan da yan takaitaccen tambayoyi suna iya gabata na'am Naam. Naam. Wai misali a irin wannan yanayi da muke ciki yanayi na damuna. Wanda hada tsakankanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, imma az-zuhr da al-asr ko magruba da isha. Rangwami ne na Allah subhanahu wa ta'ala akan harshen manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Kamar yanda hadisi yake cikin sahihai wanda Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana zaune lafiya kalau ba yaki ba wani gulaguro ba ruwa ba iska da lokacin az-zuhr yayi kai tsaye da a gama az-zuhr manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a kawo lasar da lokacin magruba yayi kai tsaye bayan gama magruba aka tashi aka kawo isha aka ce da Abdullahi dan Abbas menene manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da hada wadannan salloli guda biyu sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne dan kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci ma'ana duk lokacin da suka samu kansu a cikin wani yanayi wanda yake na kunci wanda yin kowace sallah a lokacin ta zai zama akwai wahala a kansu to an ba su damar hada waɗannan salloli masu tarayyar lokaci az-zuhr da al-asr ko magruba da isha khilafan lil malikiyya sabani ga malaman malikiyya kamar yanda shi al-imam Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa magruba da isha su ne za a iya yin jami'in su amma banda az-zuhr da al-asr illa kasancewar wannan hadisi hujja ne a kansa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada az-zuhr da al-asr kamar yanda ya hada magruba da isha to abinda dan uwa yake cewa kai ka zo an gama magruba sai ka bi su kuma ashe isha suke yi shin zarcewa zaka yi ayi hudu da kai ko kuma yaya zaka yi anan ka'ida idan ka bi su kai da nihin magruba su kuma alhali isha suke rashin sanin cewa wace sallah ce suke wannan baya cutar da kai saboda abu ne tabbatacce a sunna mai farilla zai iya koyi da mai nafila ko mai nafila yayi koyi da mai farilla balantana mai farilla yayi farilla ba dole bane sai ka san wace sallah suke a lokacin da aka yi uku ka gani man ya miƙe zai ka ta hudu to kai sallah ta cika iya abinda zaka yi sai ka zauna lokacin da ya kawo ta hudun shi idan ya salamci sannan sai ka salamci an gane ku kai magruba ce magruba ku raka'a uku ce aka santa ba hudu bace ba lokacin da aka yi raka'a ta uku sai kai miƙe zai ka ta hudu kenan a wannan lokaci kana da masaniyar isha ce zai yake yi to a wannan lokaci ba za ka tashi ka bi shi ba zama za ka yi lokacin da ya kawo ta hudu idan ya salamci sannan sai ka salamci wannan shine kaida kamar misali in a masallaci ne zaka iya tashi kai sai ka kawo isha saboda rangwamen da aka yi jama'ar da za su tashi ta kanas daga gida su je masallaci domin su yi sallah su ne rangwamen ya shafa amma mutumin da yake gida ba shi da lafiya misali ko wanda uzuri na ruwa ya hana shi fita zuwa masallaci shi wannan ba shi da damar yin jari wannan rangwame ga jama'a waɗanda za su fita su je masallaci su yi sallah maimakon in sun dawo gida bayan gama magariba komawa a yi isha akwai wahala a kansu to sai aka ba su damar cewa za su iya hada tsakanin waɗannan salloli guda biyu don haka kai ka je masallaci lokacin da ka samu wannan magariba kai tsaye ba laifi za ka tashi ka kawo sallar isha domin kai ma rangwamen ya hada da kai amma idan mutum kuma bai tashi bai fita kana gida ana ruwa to wannan kana da uzurin da za ka zauna domin ruwa yana ɗaya daga cikin uzurin da ke ba da damar mutum ya tsaya a gida ya yi sallah to kuma wannan kasancewar jahilci ai bai zama uzuri a irin waɗannan bangare na me yake cewa wai misali kai ne kai gida da kai gida sai ka shuka itace tare da cewa shuka itaciya wadda jama'a za su yi amfani da 'ya'yanta ko da inuwarta yana daga cikin sadaka jariya da ka gina gida sai ka shuka irin waɗannan itace abinda nake tambaya a nan lokacin da ka shuka itace a gidanka kowa yana da izinin da zai zo ya sha inuwa a nan ko kuma ya cire 'ya'yan itacen a lokacin da kai waya asali ai ba kowa ba za ka yi ita sadaka jariya in ka yi ta kowa jama'a ta musulmi zai iya zawa ya yi amfani da wannan yanzu misali lokacin da ka gina rijiya a kan titi da sauransu kowa zai iya zawa ya ja ruwa ya sha in ma ya sha ko ya ba dabbarsa ko ya yi wani amfani a nan abinda nake so mu gane ka'ida in ka sai da gida itacen da suke cikin shi wannan duka tabi'a ne lidar an gane ku yanzu misali wane ne zai sai da gida ka zo ka ce sai ka hudda kyauraye ko sai ka hudda kuri sai ka hudda menene duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tabbatattu wanda suna bi dangane da gida wanda ka koma cikin wato babu dubuyu malamai sun keɓance abubuwan da cewa in mutum ya sai da gida a ƙa'ida a al'adance bai ya halatta ya ɗau waɗannan abubuwa daga ciki domin asali waɗannan abubuwa duka masu bin gida ne misali kyaure misali taga misali matar takara da sauransu abubuwa da ake yi na cikin gida to wannan ba maganar ka saida ma mutum gida daga baya ka zo ka fitar da kyauraye ko wasu tagogi ko ka fitar da wasu fitilu da sauransu a'a in dai aka ce gida in dai da waɗannan abubuwa ka saida gida gaba ɗaya gida na wanda ya saya ne amma in a wajen yin ciniki kai sharadin cewa to wani gidan nan fa da zan sayar ma kyaurayen nan fitar da su zan yi domin ina da bukatarsu idan ya yarda ya amince to ba laifi za a iya toge waɗannan abubuwa to don haka itacen da ka shuka a cikin gida lokacin da ka sai dama mutum bai ya halatta ka zo ka da wani ice daga ciki dole gaba ɗaya waɗannan itace da su aka sayar da gida na'am wai kasancewar wai ba hadari ba iska ba komai wani malami bayan an gama a to kuma ka ce an kahe kina an kahe ana da uzurin da za a yi shi dama ai uzurin da yake ba da damar a yi jam'u in ma girgije ya haɗu ana kyautata zaton ruwa zai sauka to wannan ana da damar da za a haɗa tsakanin magariba da isha ko azzahar da la'asar girgije ya hadu misali wannan ana da damar za a iya hadawa in aka kyautata zaton cewa ruwa zai sauka da izinin Allah hali na biyu ana cikin yin ruwa ba a gama ba hali na biyu bayan an gama ruwa ga lema to wannan duka ana da damar za a hada tsakanin waɗannan salloli wannan tambayar ka ta biyu na cewa wai Ibn Taymiyyah ya hada maulidi wannan tuntunin mu ce da ita wannan kage ne ake masa akwai littafin sa wanda ake kiran shi Iqtiba'us Siratil Mustaqim anan lalle yayi bayani akan abin da ya shafi maulidi amma masu halitta maulidi ba sa ciro maganar sa tun daga farko har zuwa ƙarshe iya abin da ya musu ne daidai suke cirowa amma shi sai ka hada zancen farkon shi da ƙarshen shi zaka gane cewa qahar ne ake ma Ibn Taymiyyah ba maganar cewa ya hada ya halitta maulidi anan maulidi bid'a ne wanda take ta saba ma karantarwa tun zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam kurai na taba jin wani malami yana fadar cewa wai gashi Ibn Taymiyyah ai ya halitta yin maulidi Ibn Taymiyyah bai isa ba ya halitta abu ko ya haramta har halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah duk abinda zaka zo da shi da sunan ibada to in babu tushe a cikin alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayin sa haram ne ibada bata tabbata dole sai da dalili tabbatacce fada ta Allah subhanahu wata'ala ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gangariya ingantacce tare da cewa kuma akwai wajhul jilala a cikin hadisin amma maganar cewa malam wani ya halitta wannan duka jahilci ne in aka ce ahlus sunna ba su da wani wanda za su masa biyayya ta makahun doki cewa duk abin da ya fada shine daidai Ibn Taymiyyah da Muhammad Ibn Abdul Wahhab da Al-Majiri Ibn Taymiyyah Ibn Al-Qayyim da sauran malaman ahlus sunna wani jama'a duk matsayin su a wajen ahlus sunna matsayin su daya suna iya dacewa suna iya kuskurewa in maganar su ta dace ma alqur'ani da sunna zamu karba da hannu biyu in ta saba ma alqur'ani da sunna zamu mai da fadar su gifi mu aji mu roka musu gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yanda Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka rahufur rahim wannan kuskure da wato dugo ne a cikin baharu hasanati kafin yayi wannan kuskure daya zaka samu inda ya dace yafi alissafa kuma wannan kuskure ba tauye masa darajar shi bai illa daukaka darajar shi a wajen ubangiji tabaraka wataala don haka kasancewar in har kai mabiyin sunna ne ba maganar cewa rubun kankamu sai abinda wani yace abinda wani yace sai mu dauko mu dora shi akan sikili na alqur'ani da sunna kuma wani ne kamar yanda magabatan kwarai a immatu ahli sunna wal jamaa al-imam malik da al-imam abu hanifa da al-imam shafi'i da al-imam ahmad ibn hanbal dukkan su ba wanda bai wanke kansa ba cai in nayi fada yace ku kalli fadata inji al-imam malik in ta dace ma alqur'ani da sunna ku dauka idan bata dace ma alqur'ani da sunna al-imam malik yace ku aje fadata ku dau abinda Allah ya fada da manzon sa walantana wadanda suka biyo baya don haka wannan duka jahilci ne jahiltar menene sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wai malam wani yace kaza malam wani yace kaza ba hujja bace ba sai in yana da madogara wanda take tabbatacciya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda muka faɗa mun zo ƙarshen wato shine babu adabi ka wato babu adabi listidaba wal khala kenan yau za mu tashi babu siwak insha Allah ta'ala qala al musannif rahimahullah ta'ala babu siwak malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen aswaki lafazin as-siwak kamar yanda yake a yaren Larabci ana amfani da shi wato akan abubuwa biyu abu na farko wato karan kansa wato shi yin aswaki idan ka ce as-siwak a yaren Larabci yana daukan bi ma'ana at-tasawwuk ma'ana yin aswaki an gane kuwa kenan ana idlaqin lafazin aswak ala fi'il shine at-tasawwuk kenan yin aswak wato ma'ana ta biyu shine iccen da ake yin aswaki da shi al'udu allazi yutasawwaku bihi iccen da ake yin aswaki da shi wanda galibi iccen da ake yin aswaki da shi a wancan lokaci har zuwa yau shine iccen da ake kiran shi da al'arak tare da cewa a ka'ida ta shari'a duk wani icce wanda ba zai lahanta mutum a bakin sa ya halatta mutum yayi aswaki da shi illa kasancewar an fi son wancan icce al'arak domin icce ne wanda yake na asali sannan kuma yana da wani sinadari wanda yana da amfani wato a bakin dan adam dangane da kiyaye lafiyar sa abin da ya shahida da shi da hakura an gane ku kinayin aka ce aswak imma ya dau ma'anar at-tasawwuk yin aswaki ma'ana ta biyu shine al'udu allazi yutasawwaku bi iccen da ake yin aswaki da shi idan muka dawo a istilahin malamai idan aka ce aswak shine suka ce istigmalu udin aw nahwihi fil asnan li yudhiba sufra wa yunadhif al asnana wal lisana wal lisa wato yin amfani da wani icce ko makamancin sa kenan kaman burushi wanda yake na zamani dangane da hakura din ya tafiyar duk da duk wani abu wanda yake na datti ya tsaftace shi sannan ya tsaftace harshe ya tsaftace dadin shi kamar yanda bayani zai zo nan gaba yin aswaki bai kebanta ba da hakura ya hada harshe ya hada dadin shi kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa bincike wanda yake na likitanci a yau ya tabbatar da cewa game da yin aswaki akwai amfani wanda ya wuce alissafa saboda binciken likitanci ya ba da tabbacin cewa yin aswaki wato na kiyaye baki dangane da wari wanda yake a binki abu na biyu suka ce yana kiyaye hakura dangane da dukkan wani abubuwa wanda yake lalata su kamar misali irin wata tsutsa da sauransu sannan kuma sun tabbatar da cewa yana kiyaye dukkan wasu cututtuka kan guraje waɗanda suke faruwa a cikin bakin dan adam wanda galibi mutumin da ya lazinci yin aswaki zaka ga da izinin Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya kubutar da shi dangane da irin waɗannan cututtuka الحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أبو هريرة الله إكرم سيدا كيشوا منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي لولا أن أشق على أمتي manzon Allah ya ce ba dan kada na tsananta ma al'ummata ma'ana ba dan tsoron tsananta ma al'ummata manzon Allah ya ce la amartukum bisiwaki inda kulli sala da na umarce su dangane da yin aswaki wato a lokacin kowace sallah inda kana daga cikin zuruf al-makaniya don haka anan manzon Allah ya ce in ba dan kada na tsananta ma al'ummata to da a lokacin kowace sallah manzon Allah ya ce da na farlanta musu ko kuma da na umarci su dangane da yin aswaki kamar yanda bayani ya gabata ita sallah al'amari ce wadda take mai girma dan a cikin dukkan ayyuka na ibada gaba daya babu abin da ya kai kima da martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da sallah bayan kalimatul tauhid kamar yanda daga cikin rukunin musulunci guda biyar idan ka fitar da kalimatul ikhlas to rukuni na biyu wanda shine mafi girma ita ce sallah wanda ita sallah wata sila ce tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala don haka ko duk lokacin da mutum ya tsaya zai yi sallah to ya tabbatar da cewa yana ganawa ne da Ubangijinsa tabaraka wata'ala dan haka sai aka shardanta mana wasu abubuwa waɗanda suke gabatarta to dan haka daga cikin shardan sallah gaba daya babu sharadi wanda yake mafi girma sama da tsarki don haka kuma shi yin aswaki yana daga cikin tsarki bayan ka tsarkake misali zahirin jikinka waɗannan gababuwa to ana buƙatar kuma baki ka tsaftace shi dangane da kusar da dukkan wani wari domin ganawa ce zaka yi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma zaka karanta littafi wanda yake mafi girma shine Al-Qur'ani to dan haka kasancewa anan saboda muhimmancin aswaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tsoron kada abin ya tsananta ga al'umma ta manzon Allah yace shi yasa ban umarce su ba kenan laula an ashukka ala ummati ba dan kada na tsananta ma al'umma ta manzon Allah yace la amartuhum bisiwaki inda kulli sala manzon Allah yace wallahi da na umarce su dangane da yin aswaki a wurin kowace sallah wannan zai nuna mana wata ka'ida ta malaman usul wanda suka tabbatar da cewa anna al'amra lil ijab asali umarni idan Allah ya ce kai kaza ko manzansa to abinda za a fa'idanta shine wajibi an gane ku dan haka siga ta amara wama yatafarra'u anha sigatun min siyagil wujub duk lokacin da zaka samu amara da duk abinda zai biyo baya to wannan abin da ya zamanto yayi rishi daga gare ta kamar irin su ya amuru irin su wa amur to wannan duka abin da yake fa'idantarwa shine wato wajibi to dan haka anan da manzon Allah ya ce la amartuhum bisiwaki yace wallahi da na umarce su da yin aswaki inda manzon Allah ya umarce mu da yin aswaki to da aswaki ya zama tilas akan mu a irin wannan hadisi da makamantan shi malamai suka fitar da wata ka'ida an gane ku shine kasancewar dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara yin aswaki wannan maslaha ne to amma bannar da za ta biyo baya idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farlanta mana yin aswaki idan muka yi wasa da shi muka yi sakaki to wannan zamu cancanci hukuma a wajen Ubangiji tabaraka wataala saboda mun tozartar da umarni na manzansa an gane ku dan haka kenan abu in yaggaye zamanto akwai tsanani akan al'umma to ba wahala al'umma za ta iya tozartar da wannan abu to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kare ya kyale wannan maslaha ta yin aswaki manzon Allah ya bar mana shi a matsayin cewa karantarwa ce tashi kuma sunna ce tashi dan haka kasancewar wannan kuma yana nuna mana wato kasancewar shi yin aswaki ainihin sa sunna ce mustahabba mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan abin da ya hana manzon Allah ya farlanta mana dan kada abin ya tsananta akan mu anan kuma zamu fahimci wata sifa daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tausaya ma al'umma ta mu'mini kamar yadda Ubangiji ta'ala ya siffanta shi da wannan sifa a cikin Al-Qur'aninsa Ubangiji ta'ala ke cewa wa minhumul ladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun qul uzunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatun lil ladhina amanu minkum ash-shahid wa rahmatun lil ladhina amanu minkum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin sa rahama ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kamar yadda Allah ya ƙara siffanta shi da wannan sifa a fadarsa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ash-shahid bil mu'minina raufur rahim ubangiji ta'ala yace game da mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai matukar tausasawa ne sannan kuma majikai ne kamar yadda can karshen suratul anbiya ubangiji ta'ala yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan haka wannan rahama ce wanda Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan kada abin ya tsananta akan mu shine ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai umarce mu ba da yin aswaki a lokacin kowace sallah wannan kuma zai ƙara tabbatar mana cewa ka'ida da malamai suka ce addinu mabniyun ala taysir an gane ku shi addinin musulunci an gina shi ne a bisa sauƙaƙawa kamar yanda Nasiru Sa'adi yake cewa wad-dinu mabniyun 'ala at-taysiri fi kulli amrin nabahu at-ta'siru. Don haka shine anan kasancewar manzon Allah yace dan kada al'amarin ya tsananta ga al'ummata, manzon Allah yace shine abin da ya hana na furlanta musu. Dan haka Ubangiji Ta'ala yake cewa yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, da fadar sa yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa, da fadar sa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum fi dini min haraj. Sannan anan kuma zamu gane cewa shi aswaki, kamar yanda malamai suka fada, akwai wasu lokata da yin aswaki yake karfafa. Lokaci na farko shine lokacin da mutum zai karanta Al-Qur'ani, domin tsabtace baki da aswaki domin karanta Al-Qur'ani yana daga girmama Al-Qur'ani, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Don haka ana buƙatar mutumin da zai karanta Al-Qur'ani yayi aswaki. Lokaci na biyu, lokacin da mutum zai shiga gidansa. Idan zaka shiga gida, idan akwai aswaki a aljihunka, to ana buƙatar ka fito da shi, ka tsabtace bakinka, sannan ka shiga gida. Kamar yanda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya shiga gidansa ana tare shi da aswaki. An gane ku? Saboda duk idan akwai wani wari wanda yake abin ki, kafin ka shiga gida kenan zaka iya goge bakinka ka gusar da shi. Sannan lokaci na uku wanda yin aswaki yake karfafa shine lokacin da haƙura suka canza. Misali lokacin da suka dan samu wani datti, to ana buƙatar mutum ya sanya aswaki ya gusar da shi. Sannan lokaci na hudu shine lokacin da mutum ya zo wurin kwancinsa. Idan zaka kwanta ana buƙatar kai aswaki. Sannan lokaci wanda yake na biyar, lokacin da mutum ya falka daga baccinsa. Wanda zamu iske hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya falka a cikin dare, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daukan aswaki ya goge haƙoransa ya maida. Sannan lokaci wanda yake na shida, lokacin da mutum ya ci abinci ya gama, to ana buƙatar yayi aswaki. Lokaci wanda yake aina bakwai, kamar lokacin da mutum ya gama wuturi, ana buƙatar mutum wato ya dan sanya aswaki. Lokaci wanda yake na takwas, wato shine lokacin da mutum zai yi arwalla, wanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu. Wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake nuna mana yin aswaki sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da mutum zai yi arwalla. Illa kasancewar malamai suna ganin cewa abinda aka fi so, iccen da ya dace mutum ya yi aswaki da shi, shine iccen wannan itaciya da ake kiran shi al-arak. An gane ku? Wanda icce ne yana da asali, kuma sannan yana da wato amfani dangane da yin aswaki, domin akwai sinadari a jikin shi wanda yana amfana haƙura da dada shi. Dan haka aka fi so mutum ya yi da wannan icce, amma in baka same shi ba, da kowane icce kana iya yin aswaki. Sannan kuma an so idan mutum zai yi aswaki, ya yi aswaki da hannun hagun. An gane ku? Domin gusar da datti ne, gusar da kazanta ne, tare da cewa wannan mas'ala ce wadda malamai suka dan samu sabani aka tattauna akan ta. Wasu suna ganin cewa yin aswaki da hannun dama shine yafi dacewa, to amma magana tabbatacciya, kamar yanda magabatan gurai irin su al-Imam an-Nawawi da ma waɗanda suka biyo baya, abinda suka haddake wannan mas'ala, abinda ya dace idan mutum zai yi aswaki, ya yi aswaki da hannun hagu. Kar mu manta hadisi ya gabata, ka'ida ce duk wani abu wanda yake in dai na kazanta ne za a gusar da shi, to da hannun hagu ake gusar da shi. A hadisin da manzon Allah Aisha Allah ya karama ta yadda ke cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa duhulihi wa fi sha'nihi kulli. To a karkashin wannan hadisi malamai suka ce ka'ida duk wani abu mai daraja, mai martaba, mai karamci, to dama ake gabatarwa. Duk wani abu wanda yake na kaskanci da kazanta da datti, to hannun hagu ake gabatarwa. To dan haka shi kuma yin aswaki, datti ne kake gusar da shi daga haƙoranka. Dan haka malamai suka ce iya abin da yake sunna mustahabba idan mutun zai yi aswaki da hannun hagu sannan kuma kasancewar matsala ta gaba yin aswaki ya halatta mutum ya yi shi a cikin masallaci sabani ga malaman da suka karhanta wanda suke ganin cewa ai bai dace ba mutum ya yi aswaki a cikin masallaci kar mu manta wannan hadisi mai manzon Allah yace laula an ashukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sala an gane ku anan kenan inda kulli sala malamai suka ce abin da yafi dacewa bayan an tada ikamar sallah a lokacin da ake daidaita sahu za a yi kabbara shine anan mutum sai ya dauko aswaki ya dan goga ba laifi in kafin a fara sallah ka dauko ka goge kai aswaki wannan duka ya bada domin zai iya daukan ma'anar inda kulli sala dan haka yin aswaki a cikin masallaci wannan matsayin sahalak ne ba kawo kazanta bane a cikin masallaci inda yin aswaki kazanta ne a cikin masallaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce ba la amartuhum bisiwaki inda kulli sala illa kasancewar sabani in kai aswaki irin wannan abu da mutum yake furzasuwa to wannan bai dace ba mutum ya zubda shi a cikin masallaci nemi wani mushuwar ka furzo shi ko kuma ka sanya cikin aljihunka idan ka fito ka zubar da shi domin shi masallaci yana buƙatar a tsaftace shi kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da fa'idar yin aswaki abu na farko dai akwai tsarkake baki abu na biyu akwai samun yarda ta ubangiji tabaraka wa ta'ala domin rayar da sunna ce ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam abu na uku sannan akwai karfafa dadashi domin dadashin mutumin da ya nace dangane da yin aswaki ba dibe yake ga wanda baya yin aswaki sannan kuma ga kiyaye hakura dangane da duk wata tsutsa da wata rashin lafiya wanda ke lalata hakura sannan kasancewar kuma ga aswaki kamar yanda bincike wanda yake na malaman likitanci magabata irin majina wanda take ta kirji yin aswaki yana gusar da ita an gane ku a takaice dai anan mallan ya shigo da shi cikar tsarki ne wato yin aswaki bayan mun yi arwalla in za mu yi sallah ana buƙatar mu yi aswaki domin muna cikin wato kitabu fahara an Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك يشوس معناه يغسل يقال شاصه يشوسه وماصه يموسه إذا غسل حذيفة ابن اليمان الله إكرم سيدجا كيشوا منظم الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذن يتاش a cikin dare min anan bi ma'ana fi domin huruful jar junan su na mai ma juna idza qama fil layli an gane ku shine yake cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi a cikin daren sa ya shusufahu bisiwak manzon Allah yana goge bakin sa da aswaki wanda kamar yanda bayani ya gabata a wancan hadisi cewa na daga cikin lokacin da ake buƙatar mutum ya yi aswaki shine idan mutum ya falka daga bacci musamman mutumin da zai yi kiyamul layli domin ana buƙatar mutum ya tsaftace bakin sa don haka anan Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qama minal layli idan ya tashi daga cikin idan ya tashi a cikin dare ya shusufahu bisiwa yana goge bakin sa da aswaki wannan siga kamar yanda bayani ya gabata iya abinda take fa'idantar da mu shine al-mudawama wal kasra kamar yanda malamai suka aje ka'ida suka ce sigatul mudari ba'da lafzati kana tadullu ala kasrati tikrari wal mudawama duk lokacin da za a samu fi'ilul mudari ya biyo bayan lafazin kana to abin da yake karantarwa yake fa'idantarwa dawama da yawaitawa don haka yayin da yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli sai yace yashusufahu kaga yashusufi'ilul mudari ne yazo kuma bayan lafazin kana abin da yake fa'idantarwa dawwama da yawaitawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi a cikin daransa, manzo Allah yana goge bakinsa wato da aswaki. Don haka kasancewar shi bacci yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke canza baki. Bacci zaka yi na ɗan mintuna ba su wuce ba a lissafa, amma idan ka tashi zaka ji miyan bakinka ya canza, zaka ringa jin wani ɗoyi yana fita daga cikin bakinka. To don haka ake buƙatar mutumin da ya farka daga cikin bacci, ya farka daga bacci, to ana buƙatar ya yi aswaki ya tsaftace bakinsa. Yanzu kaddara cewa ka yi bacci na minti biyar, aka kawo wani abinci ko aka kawo wani abin sha, ba za ka fara cin wannan abinci sai ka tashi ka je ka kuikuye bakinka. Me yasa? Saboda bakin ya riga ya canza, ya dau wani yanayi na daban. Don haka anan malamai suka ce yana daga cikin lokacin wanda ake buƙatar musulmi ya nace dangane da yin aswaki shine lokacin da ya farka daga bacci, domin bakinsa ya riga ya canza. Kuma musamman kasancewar lokacin da mutum zai yi kiyamul layl, domin tashin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a irin wannan yanayi, domin yayi salloli ne waɗanda suke na dare. Wannan kuma na nuna mana irin yanda Allah ya ɗabi'antar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama, ita ce ɗabi'a ta sauta. Wanda a ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu wanda za a yi kiyamarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nisantar shi. Don haka kuma wannan yana tabbatar mana addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan tsafta. An gane ko? Ya riga yi malaman tsafta. Duk wata hanya wanda take ta kusar da kazanta musulunci bai barta ba, sai dai karantar da al'umma ta musulmi. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa kasancewar wannan yana daga cikar shari'a ta musulmi ta addinin musulunci, kuma yana daga cikin mahasinkinta, ma'ana shine tsafta, wanda addinin musulunci ya kadaita da irin waɗannan abubuwa sabani ga sauran addinai. An Aisha radiyallahu anha annaha qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun radabun yastannu bi fa abaddahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama basara fa akhadtu siwak fa qabimtuhu wa nafaqtuhu fa qayyamtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fastanna bi فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما أدى أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى وكانت تقول مات بين هاكنتي وذاكنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نهو. وتو عائشة الله إكرمت يداك تشوى عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق الله إكرمت يدا يشبو وجمزن الله صلى الله عليه وسلم. A nan malamai suka ce za mu dau darasi shine halaccin ƴan uwan mace, wato za su iya shiga wajen mijin ƴan uwarsu, musamman lokacin da ya kasance akwai wani uzuri, domin a kasan lokacin da shi Abdurrahman ibn Abi Bakar ya shiga wurin Aisha a wannan zamani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya. An gane ku? Shine anan Aisha take cewa Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Siddiq Allah ya kara masa yadda ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kasancewar shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi da lafiya, wato ya kasance a ɗakin Aisha kamar yadda matansa suka bashi izinin ya yi jiya anan. Shine Aisha sai take cewa wa ana musnidatuhu ila sadri, tace ni ko na jingino shi zuwa kirjina, ma'ana gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta kallabo shi ta jingino shi zuwa kirjinta. Tace wa ma'a Abdurrahman siwakun raqabun yastanbi, tare da Abdurrahman wato akwai danyen iccen asuwaki wato yana goge bakin sa da shi kaga kenan anan asiwaka ne ake nihi al'udul ladhi yutasawwaku bihi iccen da ake yin asuwaki da shi don haka a wannan ka'ida wannan gaba malamai suka ce an fi so mutumin da zai yi asuwaki yayi da danyen icci an gane ko domin danyen icci ya fi dadin yin asuwaki kuma ya fi gusar da duk wani datti shine anan Aisha ta ce wa ma'a Abdurrahmani siwakur radab yastanbi tare da shi Abdurrahman wato akwai danyen icci na asuwaki yana goge hakoransa da shi ni za a yi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙa masa jibinsa ai madda basara manzon Allah ya miƙa jibinsa zuwa ga Abdurrahman manzon Allah ya kora masa ido yana kallon shi Aisha take cewa fa akhadtu siwak tace da naga manzon Allah ya kora masa ido ya kalla sai na fahimci cewa aswakin manzon Allah yake bukata ka'ida larabawa suka ce al-labibu man yafhamu bil ishara kallon da manzon Allah ya Aisha sai ta fahimci cewa aswakin yake bukata wannan yana nuna mana kaifin hankali na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin nan tace fa akhadtu siwaka sai na karbi wannan aswaki faqabintu Aisha tace sai na taune shi ma'ana na tauna shi wana faqutu tace sai na dan kakkabe shi saboda bawon ya fita faqayyamtu Aisha tace na tausa nan an gane ko na kyautata shi ma'ana yayi laushi na tsarkake shi don haka a wannan gaba malamai suka ce abinda zamu iya dauka na darasi shine halaccin wato kai aswaki da aswakin wani ma'ana ka dau iccen aswaki na wani bayan yayi aswaki kai da shi amma ka'ida anan ya zamanto da izinin sa saboda anan ita Aisha ta amsa daga hannun dan uwanta an gane ko batan da yi wannan ya bada izini da Aisha ta amshi wannan aswaki sai ta sanya shi sai ta tattauna shine tace faqabintuhu sai na tattauna shi alqabum shine wato tattauna abu tauni abu sai tace wana faqutuhu sannan sai na kakkabe shi ma'ana duk wani bawa wanda yake na jikin shi domin ya fita faqayyamtuhu Aisha tace sai na tsarkake shi ma'ana na tsarkake shi na ƙara tausasa shi yayin laushi kuma da fa'atuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na miƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastan nabi manzon Allah sai ya goge hakoransa wato da wannan aswaki Aisha tace fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam istanna istinana ahsana minhu tace wallahi ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aswaki mafi kyawun wannan aswaki da ya a wannan lokaci ma'ana yanda ya goga manzon Allah ya tsaftace hakoransa tace ban taba ganin yayi aswaki mafi kyau game da wannan fama ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace bayan gama aswakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi wata ba rafa'a ya dahu sai manzon Allah ya daga hannunsa au isba'ahu ko kuma ya daga yatsarsa ma'ana bayan gama aswakin kai tsiyi ba tare da jinkiri ba manzon Allah sai ya daga hannunsa tace ko kuma sai ya daga yatsarsa ko kwanto ne daga mai riwaya sai sun makala sannan sai ya ce fi rafiqil a'la ya Allah ka tarar da ni a cikin jama'a wadda take mafi daukakar jama'a wace jama'a ce mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta annabawa da salihan bayi da siddiqai da shuhada kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafika shine manzon Allah yace fir rafikil a'la ma'ana allahumma hashurni fir rafikil a'la ko kuma allahumma ij'alni fir rafikil a'la ya Allah ka sanya ni a cikin jama'a wadda take mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta manzanninka wannan anan zamu fa'idanci wata mas'ala ta aqida shine daukakar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan al'arshin sa ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna yatsarsa sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga an gane ku sabani ga malaman da suke cewa wai ita sama alƙibla ce ta addu'a babu dalili akan haka cewa sama ita ce alƙibla ta addu'a. Alƙibla ta addu'a ita ce alƙibla wanda ake fuskanta a yi sallah, ita ce Ka'aba. Wannan kasancewar daga hannu a wajen addu'a wannan al'amari ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, wanda kuma daukakar Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan al'arshin sa fidira ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala allati fadaran nasa alaiha. An gane ku? To dan haka a lokacin nan manzon Allah sai ya daga yatsarsa sama sai yake cewa fi rafiqil a'la, ya Allah ka tarar da ni a cikin jama'a wadda take mafi daukakar jama'a, ita ce jama'a ta annabawanka da manzanninka da salihan bayi da siddiqai da shuhada. Sai da manzon Allah ya maimaita wannan addu'a su uku, sun magaba Aisha tace sannan su yi cika. An gane ko? Sun magaba bi ma'ana mata. Wa kanat taqulu Aisha ta kasance tana fada bayan wannan lokaci take cewa mata baina haqinati wa zakinati, take cewa wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwarsa wato tsakankanin haqinati. Me ake kira da haqina? Wato shine wannan kurmi wanda yake tsakankanin wato shine karankarma. Idan aka ce karankarma shine wannan kashi wanda ake kiran shi kashin barawarki. An gane ko? Wanda a Larabci ake kiran shi tariba, wanda jamusa shine tarahib. To kasancewar idan aka ce alhaqina wato shine wannan kurmi kenan, wanda wannan kashi abinda ake kiran shi, abinda nake nihi kuskure ne tarkuwa. An gane ko? Shine Allah yake cewa kalla idza balagati taraki wa qila man raq. Anan wato tsakanka abinda yake tsakankanin tarko tai waɗannan kasusuwa guda biyu wanda a Hausa ake ce masa kashin barawarki, to wannan kurmi na nan shine ake kiran shi haqina. Idan aka ce kuma zakina wato shine anan saman magogoro kenan, nan karshen magogoro saman shi. Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata baina haqinati wa zakinati. Karmu manta ne take cewa wa ana musini da tuhu ila sadari, kenan ta jingino shi akan kirjinta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsakanin nan wuyanta kenan, nan da nan manzon Allah yana jingina da nan Allah ya karbi rayuwarsa. Wannan in zaka kinga fada'il na Aisha Allah ya kara mata yadda zaka iya sanyo wannan asabin farko cewa manzon Allah fiyayyen halitta, Ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa yana jingina da kirjin Aisha Allah ya kara mata yadda. To wannan abun alfahari ne, abun daukaka ne, abun daraja ne ga Aisha. Take cewa wa ka yake cewa wa kanat taqulu mata baina haqinati wa zakinati, kenan ya mutu tsakankanin wato shine tsakanin kenan kashin barawargi kenan da makogoro na. Shine Aisha take ce a wannan farzi, Aisha take cewa fara'aituhu yanzuru ilayhi, sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon Abdurrahman lokacin da ya shigo da wannan aswaki yana yi. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, Aisha tace sai na fahimci cewa aswakin manzon Allah yake so, kallon da yake masa kenan. Fa qultu sai nace da shi akhuzuhu lak, shin na karbar ma aswakin? Fa ashara bi ra'sihi annahu, manzon Allah ya daga kan shi nuni, ma'ana yana buƙatar aswaki. To dan haka kasancewar wannan abin da yake nuna mana wato shine wato aswaki ba shi da wani lokaci kayyadadde, a duk kowane lokaci ya halatta mutum ya yi aswaki a tsawon awa 24, domin a nan shi Abdurrahman kaga ba wani lokacin sallah bane, ba wani lokacin arwalla bane ba, ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana goga aswaki, inda kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kiyaye shi ba. Wannan dan haka malam ya shigo da hadisin dan ya nuna mana cewa yin aswaki ba shi da wani lokaci kayyadadde, a tsawon yini awa 24 zaka iya yin aswaki, illa a waɗancan lokuta da muka zana wato shine lokacin da yin aswaki wato ya fi karfafa. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsananin sanyi aswaki, ga yana cikin wannan yanayi na rashin lafiya, kuma yanayi wanda yake na tsanani, amma duk da wannan yanayi bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yin aswaki. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب قال ودرف السواك على لساني وهو يقول أو أو والسواك في فيه كأنه يتهوى wato Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa naji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana aswaki da danyen icci lafazin wa huwa yastaku wannan jumla ce wadda take haliya shi Abu Musa lokacin da yaje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi ma'ana yana yin aswaki sai yace bi siwakin raqabi ma'ana da danyen icce wanda yake na aswaki kar mu manta kamar yanda wancan hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda ne take cewa Abdurrahman sai ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu siwakur raqabun yastanwi tare da shi akwai danyen icce na aswaki yana goge bakin sa don haka malamai suka ce an so ga me yin aswaki ya samu danyen icce kana sai Abu Musa yace wa darafu siwaki ala lisanihi gefin aswakin yana kan halshen manzon Allah a halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana goga malam ya shigo da wannan hadisi dan ya nuna mana ashe yin aswaki bai kebanta ba da hakura kawai akan halishe mutun zai yi aswaki haka nan dadashin sa shi dai abinda ake bukata duk wani lungu da datti ke labewa a bakin dan adam to ana bukatar ka sanya aswaki ka goga ka fito da shi na'am dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda nan Abu Musa ke bayyana mana cewa wa darafu siwaki ala lisanihi gefin aswakin yana kan halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka dalili ne wanda ke nuna cewa me yin aswaki zai yi aswaki har akan halshen sa sai yake cewa wa huwa yaqulu manzon Allah yana fada ko kuma kace yana aikatawa domin anan idlaqul qawli ne alal fi'l ma'ana yana irin wannan lafazi lafazin o asali a larauci ha'un ce sai aka yi ibdaliginta aka maida ta hamza an gane ku shine ho ho domin kasancewar o ya fi saukin fada akan halishi shi kuma wannan lafazi sauti ne wanda yake nemi yin amai a lokacin da yake yin amai karaba kusan da mutumin da yake amai ka ji irin sautin da yake fita a bakin shi shine anan yake cewa tace wasiwaku fifihi ka annahu yatahawa Abu Musa yace aswakin yana bakin manzon Allah kace kamar yana amai wannan sauti yana fita daga bakin sa to dan haka kasancewar lokacin da ya sanya iccen aswakin ne a can kenan kan harshen sa kenan sai irin wannan sauti ne mai amai yake fita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitar wannan sauti ba wani abin kyama bane ba inda abin kyama ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shi ba kuma ya tabbatar da mu'minai akan haka dan haka kasancewar wannan yana nuna mana kenan yin aswaki hatta da kan halishi illa kasancewar akwai wata mas'ala ta shi idan mutun zai yi aswaki ne akan haka a tsaye ya ringa goga hakuransa ko kuma zai yi shi haka ardan aw tulan dan haka babu wani dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna kaifiyar haka cewa idan mutun zai yi aswaki zai yi shi akan haka fadin sa ma'ana ko kuma ya yi shi a tsaye duk dalilin da aka zo da shi ba dalilin da ya inganta don haka yanda ya sauka ga gare ka shi zaka yi aswaki shi dai iya abin da ake bukata wato a tsaftace baki kuma wannan kenan yake nuna mana kai matukarin gane da yin aswaki dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai matukar shi ne ya kai har irin wannan sauki ne mai amai ma'ana yana fitowa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma anan halaccin kenan shugaba zai iya yin aswaki a gaban jama'a sa ma'ana shi yin aswaki ba abun kunya bane ba kai a gaban jama'a illa kasancewar ka'ida anan abinda muke so mu gane shi fa aswaki ibada ne ibada ko ana bukatar a samu tsarkin niyya so da yawa zaka ga mutun ya dauki aswaki dan ado dan sunan cewa shi mai ibada ne wannan kasancewar kuskure ne wanda yake mai girma in zaka rike aswaki ka rike shi a matsayin ibada ce dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da ka buƙaci tsautace bakinka ka tsautace dan kar ka rike aswaki a matsayin cewa wani abu ne wanda yake na alfahari dan a gane cewa kai kana daga cikin mutane waɗanda suke masu ibada wannan bayyana cewa ga mu'mini mu dauki aswaki a matsayin ibada ce wanda muke neman sakamakon ta a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك